Al'amuran tsaro dai sun kara tabarbarewa a jihar Imo dake yankin kudu maso gabashin Najeriya. Jihar Imo dai a yanzu bayan jihar Anambra tana kan gaba-gaba wajen tashe-tashen hankula na ƴan bindiga dake kisan gilla ga jama'a babu gaira babu dalili. Kisan gillan dai na baya-bayan nan shine wanda wasu ɗan bindiga da ake zargin ƴan kungiyar IFOC ne suka bindige wasu sarakunan gargajiya su uku a yankin Olu a jihar ta Imo, tare kuma da yin awan gaba da wani basarakin gargajiya wato mai martaba Eze Magnus. Har kawo yanzu dai ba a san inda suka nufa da babban basarakin ba. Ita ma makwabciyar jihar ta Imo wato jihar Anambra an nunar can ma wasu ɗan bindiga sun halaka wani babban jami'in soji mai mukamin mejo. Kuma kawo yanzu jami'an tsaro a jihar ta Anambra sun ce suna gudanar da bincike. Lamarin tsaro dai a yankin na kudu maso gabashin Najeriya lamari ne dake ci gaba da zama babbar damuwa, da hakan ya sa na tuntuɓi kwamishinan rundunar ƴan sandan jihar Imo Muhammad Ahmad Barde. Kuma ga abin da yake cewa
yankin Olukan a gaskiya suna da wurin ɓoyo can gefen don akwai daji wanda kuma har yanzu nan wani ma bincike don mu gano inda suke don mu kai musu hari. Jami'in tsaro kan sun rasa rayukansu, sojin da ƴan sandan da ƴan sandan suka kashe muna sun kai guda 7, akwai kuma ɗaya kuma wuraren Oguta kuma da suka kashe.
Haka kuma kwamishinan rundunar ƴan sandan jihar Ibo Muhammad Barde ya ce suna fuskantar babban ƙalubale a dajin Olu inda ƴan bindiga suka yi masa ƙawanya, sai dai kuma ya ce a tsaye suke.
Ka san kowane operation da za a yi dai kan ba a rasa wasu matsaloli, amma yanzu nan dai kan duk matsalolin da muke da shi ina jin dai ana nan an taimaka mana dai mu ga yadda za mu shawo ƙarshen wannan abubuwan. Don kwanan nan dai gwamna ya so muna motocin nan da ake ce ma APC ɗaya guda 10 za mu fara aiki da su gadan-gadan.
Ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya a jihar ta Imo wato Eze Oha a yankin na Olu ya ce
there is much insecurity in Nigeria, ethnic problem, you can't travel out to any place because of the insecurity.
Yana cewa ne muna kokawa dangane da batun tsaro wanda ya tada hankalin jama'a matuka, kuma ba wai jihar Imo kadai ba, ta ma faɗin tarayyar Najeriya. Akwai kuma matsaloli da dama musamman na nuna bambanci da kabila da kuma rigingimu na al'ummomi daban-daban. Muna janyo hankalin gwamnatin tarayyar Najeriya da ta dubi wannan lamarin domin ɗaukar matakan da suka kamata. In ka duba a baya kowa na da kwanciyar hankali na ka tafi inda kake so, amma yanzu babu kwanciyar hankalin yin haka. Kawo yanzu dai jama'a da dama kama daga 'yan siyasa da ma 'yan jihar ta Imo da 'yan cirani na cigaba da zaman ɗarɗar game da yadda harkokin tsaro ke cigaba da taɓarɓarewa a jihar ta Imo. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Owari, Najeriya.